ne wanda yake hafata wuce babu mu'minin mujawwafa yake guldina da kewayen guldin gaba daya an zagaye shi da runguna kuma runguna gaba daya an musu POP na dinariya kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan guldin abiyatu minal labani ya fi nono hakke in ka kalli hakke nai banda wannan guldin Nana Aisha riwaya Nana Aisha tace an yatu ka adadin nuju ko dukukan da aka haje dan asharuwan kamar wato tauraron sama ne suke wato amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gulbi ko wannan gulbi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune cikin sahabbai ne sai dai suka ga ubutiya ko azfanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam irfa'atan wani kwana dan karami sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kwanan yana kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yana falkawa daga kwanan ya rafa ra'sahu ila samaa'i mutabassima annabi ya daga kansa sama yana murmushi yana dariya sahabban manzon Allah kalu suka ce lima da hitta ya rasulullah me yasa kake dariya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa ni dariya wani gulbi ne da na gani a gidan aljanna ha fata wuce babu lu'lu'in mujawwafa an zagaye shi da rufuna ko wace rufa an yi mata POP na zinariya kuma wannan gulbin da na gani abu ya dumi nan laban ya fi nono haske kuma ya fi turaren almiski kamshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan gulbin na Allah ya saukar min da wannan sura cewa inna a aqaina kalkausar gulbin an ba ta shi ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a riwayar Nana Aisha me ake rufi da inna al-kara kasar tace na harun uqtiya nabiyukum wani gulbi ne da aka ba da kyauta sai ga annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gulbin na taukin kalkausar shine aka bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gulbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma sahabbai alƙawari ya shaida da duniya shine mahaɗa wanda za ta gama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah tsira Allah da amincin Allah su tabbata gare shi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kiyamar Allah ta tashi inda za a tara al'ummar annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu haɗu a mahaɗa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan gulbin na taukin kalkausar ya manzon Allah zai gane mutane ne annabi yace al'umma sai za su miƙe a wannan rana gurran muhajjirin min aqdil wudu suna haske suna kalkalniya a gurabun arwalasu Allah zai ba su haske sahabban annabi da mu mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen annabi yace wasu mutane za su tunkawo ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga gulbin taukin kalkausara man shariba minhu la yazma'u abada wanda duk ya sha gulbin har abada ba zai koma kishirwa ba ya kai karshen kishirwa inji Muhammadu rasulullahi can za a gamu da manzon Allah annabi yace za a kama tura wata al'umma ta ina cewa ina kiran mala'iku ina cewa ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce ana cewa a'a innaka la tadri ma ahadathu ba'daka ya rasulullah baka san me suka tsaga bayan baka nan ba sun canza addinin bayan baka nan sun canza sunnar bayan baka nan annabi yace ka suhukan ka suhukan ka suhukan Allah ayi gaba ayi gaba ayi gaba araba mu dai to haka duk mutumin da ya canza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai sha wannan taukin na kalkausara ba yana cikin abin da ake so in ka dakanta cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka nemi taimakon Allah da addu'a, ka yi kokari ka rike. Kuma a yanayin da muke ciki yanzu nan, sunna ba ta karuwa ga da kage ne in kage wallahi in baka yi karatu da sai a fatar da kai gaba daya. A irin wannan lokacin da bidiyoyin suka yi yawa, abu ne da yake da ban tsoro, ya kamata al'umma mu tashi tsaye mu yi ta roƙon Allah kuma mu yi ta karatu don mu gane addini. Yanzu shi bidiyoyi da ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, yace fa innahu man la'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, zai ga sabani mai yawa tsakaninku da Allah an kai ko ba a kai ba. A yanzu nan a Najeriya akwai maganin ba wani littafi da ya kamata a yi magana da shi in ba Alkur'ani ba, kuma shi kai ne ƙarya yake don yana da asar raka'a hudu, kuma raka'a hudu din ba Qur'ani ya samo ba, yana yin azhur raka'a hudu kuma ba Qur'ani ya samo ba, yana yin magriba raka'a uku kuma ba Qur'ani ya samo ba, yana ga abubuwa nan da yake yi na bid'o'i kuma ba Qur'ani ya samo ba. Akara matsala wannan shine malamai suka ce shine ma'ana inna a'tayna kal kausar, wato alamun ne li naharin fil janna, suna wani gulbi ne da yake cikin aljanna. Wasu malamai suka ce a wasafi, wato sifa ce Allah ya ba annabi kyauta wanda ya kamata al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi godiya su ji dadi da karantin da Allah ya musu. Akaramakallah, in ji Imam Shafi'i yace karatu za ta fara bayanin fasara inna a'tayna kal kausar, inda bayanin ta zai fara fitowa inda Allah yace alam yajidika yatiman fa'awa wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda
wa lam yalid lam yu'tika rabbuka fatarda,
rahmakallah,
alam yajidika yatiman fa'awa
rahmakallah
wa wajadaka dhallan fahada.
Asante wa barakallahu fi. Da Allah yake alam yajidika yatiman fa'awa, ya annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, malamai suka ce alam yajidika an samu istifhami kuma ba'da nafi, malamai suka ce yufidu wato al isbat, wato nafyu nafyu isbat, wato tabbas Allah ya same ka yatiman kana maraye ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, Allah fa'awa ka, Allah ya taro ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wasu malamai suka ce wajen kafala Allah ya sanya ka cikin kafala ta amminka Abu Talib. Wasu malamai suka ce Allah ya taro ka ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin kafala ta kakanka Abdul Muttalib. Wasu malamai suka ce alam yajidika yatiman fa'awa, Allah bai same ka kana maraye ba, fa'awa ta, Allah ya tara ka ya manzon Allah, ya tara maka duniya, ya baka mabiya duk duniya ba wanda yake mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kuma shi abda mabiya na gaske masu kauna kai ko ta wani bangare, kuma masu so ne da gaske, masu kauna kai da gaske, masu iya bada rayukansu domin su ceci rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, masu iya bada mutuncinsu don su kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ishe ku zama misali abin da ya faru a gazo ku bada. Allahu akbar, ga mai gida ya zo. Wannan alama ta ne lokaci ya kuma ne, kamar da mu tsaya abin da muka yi, Allah ka sanya masa albarka, inda kura kuma suka ji Allah.